نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كنن تيجي بدك راتمونا الأربعون النووي عندك هشني دا أربعون حديثي عندكم وانا شيني درس من أبو مشابير أتكم وانا لتاي كما يومنا لاربا شابي قوتنا هدو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لقى مكة زوا مدينة دو ده دري هدو ده عربا اندى اوكوان دي ده شابا قوي قوتنا بو مشاريا ميلادية تدبو بيودة أشرين ده ايا اوان تنساتم منس ايا اكام حديثي نتلاتين ده بيار واندى انبا من تابا من كان كاران تاشي كمالو قتيا انك آلي منا ينبا لي ان شاء الله مدعوه ده قشي ni so sai mu da samu huce insha Allah. Malam yace an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi'a ba'dukum ala bay'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana almuslimu akhul muslim la yuzlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakdhibuhu ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم وأنت ساتم منغني وأن حديثنا أبي هريرة رضي الله تثبت أغريشي wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake mana hani akan wasu abubuwa kuma yayi mana umarni akan wasu abubuwa wanda daga cikin hanin abu na farko annabi sallallahu alaihi wasallama yace mana la tahasadu wato kada ku ringa yi ma junan ku hasada al'umma kada ta ringa ma junan kai kana musulmi shi yana musulmi kada ka ringa mishi hasada saboda hasada tana shiga cikin abin da ya shahi al'amura na duniya da kuma abin da ya shahi al'amura na lahira. Menene hasada? Hasada ita ce kai tamanni na ni'imar da Allah subhanahu wataala ya ma wani ta goce daga wajen shi. Na farko shi mai hasada da farko da Allah ne ma yake, saboda gani yake cewa ai Allah subhanahu wataala ba wani ya cancanta ya ma wannan ni'ima ba. Saboda wani ne mai badawa, wani ne mai hanawa? Kenan idan shi wanda yake hasada ya gani wani Allah subhanahu wataala ya mishi ni'ima, misali ya sayi moto, Allah ya mishi ni'ima yana da belo, Allah ya mishi ni'ima yana da mota, Allah ya mishi ni'ima yana da wani abu dai wanda dai gashi nan na abin da ya shafi duniya ne, to sai ya ringa mishi hasada. To wannan kin abin da kake mishi na cewa la wannan abin kawai ba shi bane ya dace, a nini ne ya dace in same shi, wannan kashi na farko wanda yake hasada. Kashi na biyu wanda yake hasada shi kawai a ba wai yana tamannin wannan abin da na ni'ima ya goce daga wajenka ya dawo kanshi ba, shi so yake kwata kwata ka samu kowa ya rasa, ayi zubar kadan garwa ke ta ko kowa ya rasa. Kashi na biyu kenan wannan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana hani akan shi, la tahasad, kada kai burin wato ni'imar da Allah subhanahu wataala ya ma wani ta goce in ma ta dawo kanka ko kuma ta ko kawai ta goce kada ya samu wato wannan ni'ima. Ya tabbata akwai hasada wadda shari'a ta yarda da irinta, kitace ita ana kiranta da hasada, amma ba an ga duba zaka gani ba hasada bace ba. Mutum ne misali Allah subhanahu wataala yake ya bashi dukiya ko ya bashi wani abu na ni'ima, sai yake aikin alkhairi, to kai ma sai kake guri, kamar yadda hadisi ne tabbata babu hasada sai abu guda biyu, abin da ya shafi ilimi ko kuma mutumin da yake da dukiya yake infaki akan hanyar Allah. yana ciyarwa akan hanya Allah, to kai ma sai kake gurin Allah subhanahu wataala ya baka irin dukiyar wannan, ba tare da kai gurin cewa dukiyar shi ta gusa ba, a'a Allah ya baka kana jin kishin yani wannan yana aikin alkhairi, kai kuma baka samu ba kai yana yi, kenan kai ke gurin kai ma Allah subhanahu wataala ya baka ka ringa ciyarwa akan wannan, ko kuma ya zamanto ilimi ne, mutum yana da ilimi, yana karantarwa, yana ayyuka na alkhairi, yana buga littattafai, yana buga littattafai, sai zamanto kai ma kana so Allah subhanahu wataala ya baka wannan, Allah ya baka ba tare da shi nashi ba ya goce, ba tare kenan da kai gurin wancan nashi ya goce ba, kenan wannan babu lahi a cikin addinin musulunci. Ya ishe mu kaman misali hadisin da ya gabata, sahabbai suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, mi suke ce mishi, zahaba ahli dusuri bil ujur, wato masu kudi sahabbai na cikin mawadata sun tafi da lada, kaga wannan ai su ma suna so ne su samu da a ce suna da kudi su ringa aiki na lada, to bussida da aka zo wannan sun an ce hasara ce suke musu, a'a sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai zamantu suna so ne su ma su ringa yin ayyuka na alkhairi, a ringa tanafusi wajen ayyukan alkhairi, kenan wannan mutum idan bai yi ba tamanni, bai yi ba burin wannan ni'imar ta wani ta goce, wannan kenan yana bukatar ya nemi Allah subhanahu wataala shi ma ya bashi ya zamanto wato yana yi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wala tanajasu, muka ce shi ne ake ce ma kore, ko kuma menene, ya zamanto kana abin da ya shahi ciniki, abin da ake ciniki, ana ciniki da wani, ka zo ka shiga ka kara kuɗi dan dai kawai wannan a samu a cuce shi, ko kuma muka bada misali irin wanda suke zauwa daga daji, misali yan kauye, kai ne dan kauye yana zauwa misali daga Kadamari, sai ka tare shi a can hanya, yana zauwa da dan iccen shi ko kuma wani abu, sai ka ce mishi kai na sai wannan iccen naka shi kawo, kai ko ka san iccen nashi bai yin dala 100 ko jiga, to shi me zai yi tunani, tunda hakka huta katarbe shi kenan da arhani kake so kasi, kenan zai tunanin idan ya shigo kasuwa zai sayar da shi wata jiga hudu ko jiga biyar, kai kuma tun daga can ka wannan sai ya zo ya wuni a kasuwa bai sayar da shi ba, kenan ka cuce shi, to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan wannan. Haka kuma abu na gaba Annabi yake cewa wala tabaghadu, kada ya zamanto kuna kiyayya da junanku, kana ma dan uwanka hushi, kana mishi kiyayya akan abinda Allah subhanahu wa ta'ala akan wani abu na rayuwar duniya, ya zamanto kai da shi babu jituwa, kawai kai kullum hushi tsakaninka da wani, kawai akwai kiyayya tsakaninku. Haka shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallama wato yayi hani akan shi. Haka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wala tadabaru, kada ya zamanto kuna juya baya tsakaninku, me yake ni da juna juya baya wato gaba, ya zamanto wani bai ma wani magana, ya zamanto akwai gaba tsakanin, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kada ya zamanto wato ɗayanku an same shi da wannan, sai yace kuma wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd, kada ɗayanku wato ya zo ya shiga ciniki akan cinikin ɗayan dan uwan shi, wato wani yana ciniki ya zamanto ka shiga cinikin ka bari har ya ida, saboda hadisi ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan lafazin, akwai wani lafazi da yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hani akan kada ɗayan ku ya shiga cikin khidban ɗayan ku, mutum ne ya ji misali neman arme, yana neman mata zai arme ta, kai ka je ka shiga, Annabi ya yi hani akan wannan. Haka kuma akan kasuwanci, kai da wani kun kulla ciniki, sai zamanto kawai kai ya ce zai sai jika biyar, kai ka zo ka ce kawai na sai jika bakwai, ka shiga ciniki cikin ciniki, kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan wannan. Sai dai ka tsaya idan sun gama, in an saida fadiha, ko in ba a saida ba, ka yi ciniki kai ma ka sai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kunu ibadallahi ikhwana, wato ku zamanto wato bayin Allah ɗan uwan juna. Annabi ya ƙara fassara ma, ya ƙara ma bayani, yake cewa al muslimu akhul muslim, wato ai musulmi shi ɗan uwan musulmi, musulmi a duk inda yake wato ɗan uwan musulmi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazlimu, musulmi bai zaluncin ɗan uwan shi musulmi, ya zamanto ka zalunci ɗan uwanka musulmi, kai hatta da kafiri hani ya zamanto ai zalunci. Mun wuce da hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin da ya rawaito daga Allah subhanahu wataala, Allah yake cewa mi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tuzalimu. Haka hadisai sun tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kanat lahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu al-yawma min qabli an la yakuna fihi dirhamu dinarun wala dirham aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam annabi yake cewa duk wanda ya kasance tsakankanin shi da dan uwan shi akwai wani abu na zalunci to hotun a yanzu tun anan duniya su gyara tun anan duniya ka samu ka je ka biya shi kada ya ga zamantu har ya kai ranar da babu dinari ko kuma dirhami babu sefa babu naira babu dola wanda kuma lokacin alhasanatu wasayyiat wanda mun gani abin da ya shafi zalunci dan ka zalunci zalim dan ka zalunci mutum wato Allah subhanahu wataala sai ya hudda mishi haƙƙi la Allah ka zo ka zalunci mutum ka je ranar lahira a karbi ibadarka da ka zo kai kana shi kana yin sallah kana yin azumi kana yin nafilfiloli a dauki wannan ibada da aka yi da kai a je a bashi yana can yana kwance kai ka zalunce shi ka dauka ka zalunce shi lahiya lau wannan ashe kai aiki ne kake mishi a ranar lahira kai tashi babu addabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi sahabban shi yake cewa tadruna manil muflis kun san waye matsiyaci suka ce ai matsiyaci a cikin mu shine wanda bai da kobiye bai da kobiye shine kai kowa san matsiyaci a annabi yace ba shi wani matsiyaci to shine wanda zai zo ranar tashin alkiyama ya zo gashi nan ya zo da lada da yawa amma karshe ta mahaza wa akhadha mala hadha wa zalama hadha yazo ya zalamci wani ya zagi wani ya ci mutuncin wani sai a dauki ladan shi a ba ma wani a dauki ladan shi a ba ma wani a dauki ladan shi a ba ma wani yayi tashi bai da komi in ma ka zamanto baka da komi akwai sauran wanda ka zalunta sai a ringa dauko zunuban sa ana dora ma karshe ka zo da kana tunanin kune asabiquna alawwaluna anan kai koma kune to Allah subhanahu wataala yake yi kenan zalunci tunda Allah subhanahu wataala ya nuni cewa inni haramtu zulma ala nafsi kenan ya ishe mu kai ya zamanto Allah ya ce ya haramta zalunci akan shi kenan nan babu aula kuma kada ku zalunci wani amma sai ya kara muku ya ce waja'altu bainakum muharrama kuma na sanya shi a tsakankanin ku haramun ne wani ya zalunci wani Allah bai tsaya ba haka nan yayin da ya kara kuma ya ce falatu zalum kada ɗayan ku ya zalunci wani kenan zalunci a guje shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yahzuluhu kuma mutum musulmi cikin dan uwan shi bayya yarbe shi bayya zamantowa ya zamanto mutum ya zo yana bukata ka taimake shi akan abin da kana da iko da shi ya zamanto ka kasa taimaka shi misali kai ne kana aiki a wani waje wani ya zo yana so idan kai magana wannan abin Allah subhanahu wataala zai yassara a sami ya same shi to ka kasa yi mishi magana yanzu irin misali diyawa zaka gani wani waje gashi nan wani ya cancanta a bashi aiki kaza misali to kai in kai magana aikin nan an bashi kai ka san sai ya cancanta mutum musulmi ne ya cancanta ba wani abu ba yazo yayin wannan ma ka kasa yin magana akan wannan kawai saboda kawai kiyayya da shi ko kuma kana gani idan yazo zai janye ya zamanto shine a saman ka ko kuma wani abu makamancin haka yana wannan shi ma haramun ne ya zamanto a tsakankanin musulmi akwai haka wala yakzibu mutum musulmi bai ma dan uwan shi ƙarya duk abin da zake ka zamanto kana faɗan gaskiya kamar yanda muka sani kissa Ka'ab dan Malik wato gaskiyar shi ta wudda shi a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi yakin Tabuka Ka'ab bai je ba yana da wadata bai je ba yakin Tabuka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo Annabi sallallahu alaihi wasallam munawai suna tazawwa suna ba Annabi uzuri suna ta bashi uzuri Annabi yana cewa shikenan jega Ka'ab da ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam Ka'ab yake ce ma Annabi yake cewa ni na san da gaban wani ne na tsaya yace saboda iya hirar da Allah subhanahu wataala ya bani zan iya hudda kaina ce amma dai babu abin da ya hana shi zuwa wato Tabuka kawai yana nan Annabi yace je har Allah subhanahu wataala yayi hukunci akan su wanda sai da aka yi su wajen uku su guda uku ne sai da aka yi wajen kwana 50 an hana mutane su musu magana a garin Madina daga karshe ayi Qur'ani ta sako ta wanke su Allah yace wa ala thalathati alladhina qulifu wato saboda gaskiyar da suka yi Ka'ab bin Malik yake cewa tun daga wannan ranar yayi rantsuwa cewa shi ko ba ya karawa da labari ba ce gaskiya ba kenan mutum dan uwanka mutum musulmi ya zamanto kana mishi ƙarya haramun ne haka kuma ƙarya kana ma mutum ƙarya zaka zamanto Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadhaba mutum musulmi ba zai gushe ba yana yin ƙarya shi kullun ƙarya har sai an rubuta a wajen Allah subhanahu wataala wani makaryaci to idan aka rubuta wani makaryaci ne kuma ka san sai ta Allah taka shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa yace wala yahqiruhu haka mutum dan musulmi bayya wulakanta dan uwan shi musulmi zaman to dan uwanka ne musulmi kawai kai ka wulakanta shi kai wulakanta shi cikin jama'a ko kuma wani abu ko ba cikin jama'a ba haramun ne zaman to mutum ya wulakanta dan uwan shi wato musulmi annabi sai yace attaqwa hahuna ويشيروا بصدره ويشيروا إلى صدره ثلاث مرات النبي يتي أي سوران الله ينا ننزتيا ينوني دهنش مدعوكي سوءكو وانجا ساتم ميما غنا أكام واندس كيتي و متنكا تيب شيء سورا الله يتي و أي سورا الله ينا ننزتيا ميما غنا أكام سو تي و إندا مالما يسكا تيتو شيكينا تندكا تي سورا الله ينا ننزتيا to kuma can hadisi na cikin wannan 40 nan nawiya hadisi na 6 ko kuma na 4 yace cewa ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu wato a cikin jiki akwai wata tsoka ita ce zuciya idan ta gyaru to dukkan jikinka ya gyaru idan kuma ta lalace dukkan jikinka ya lalace mutum ne yazo misali daga gani irin wannan wani abu ne zai aikata wanda abu ne ya saba ma Allah subhanahu wataala yake ce shi wani kaji tsoron Allah sai ya ce ma ai tsoron Allah a cikin zuciya yake to da a ce zuciya ta kamar misali kaga wani yana rawa ce wani dan Allah ka bar rawa kaji tsoron Allah a ai zuciya yake baka san ba zuciya ta yanda nake tsoron Allah to ai sai ka koma can da zuciyar ta ka ta gyaru da duka jikinka ya gyaru da wannan baka kai kanka ba ma kamar yanda zan mu ga hadisi a nan gaba hadisin wali wanda ake mushtake da hadisin wali wanda yaya mutun yake idan ya zama to waliyin Allah subhanahu wataala kenan tsoron Allah yana tare da dukkan jikinka wato zuciyarka ta gyaru jikinka duka sai ya gyaru idan zuciya ta lalace duka jikinka zai zama to ya lalace annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bi hasabi mri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim wato ya ishi mutum abu na sharri a ce wani masharranci ne ya zama to ya wulakanta mutum musulmi dan uwai ya ishe ka kadai wannan idan kana neman sharri to wannan ya zama to ka wulakanta dan uwanka musulmi bi hasabi mri'in ay yakfihi shay sharrun an yahqira akhahu muslim wato wannan kadai ya ishe ka ka wulakanta dan uwanka mutum musulmi wannan ya kadai ya ishe ka zaman to sharri ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa kullu muslimin ala muslimin haramun wato dukkan musulmi kowane musulmi akan musulmi haramun haramun ne wannan abubuwa guda uku da annabi zai ambata shine damu wato jinin shi haramun ne zaman to ka zubi da jinin mutum musulmi haramun ne ya zaman to kai iddai an baka jinin mutum musulmi misali kaje ka ce ya kashe ma dan uwa kai ta wannan in ya zaman to a halitta jinin shi haramun ne kenan jinin mutum musulmi a game da kai ka kashe shi ko kuma wani abu haka kuma wa malu da dukiyar shi mun ga cewa a wannan satin dukiya bata tashi daga wajen wani sai daga hanya guda uku hanya ta farko ita ce sawa'un sadaka ce ko kuma ya zaman to kyauta ya baka ko kuma ya zaman to ka ci gado in ba daga wannan hanya ba babu hanyar da dukiyar wani za ta tashi ta koma wajen wani sai dai in sace ta yi kuma haramun hanya ta halal wannan hanya guda uku na'am ya dawo yaya na'am ya ce na dauki kudin ka kai ka milo mishi in ya ce je kana ya ke maka kenan za ta koma yi mine kyauta ko sadaka tana nan kenan ta shigo nan kenan ta koma can sadaka kenan wannan hanya guda uku su ne gado sai na sai dama ko kasi ko kuma sadaka wannan su ne duk inda ka je zaka gani kawai sakankanin wa'annan guda uku ne kenan haramun ne ya zaman to ka ci dukiyar mutum musulmi haka kuma wa yarduhu da mutuncin shi ya zaman to ka ci mutuncin mutum musulmi ka taba muru'a shi ka taba shi ka mishi misali kazafi wannan haramun ne wanda idan kama mutum musulmi kazafi wanda a shari'a idan baka da shaida ma ya ma bulala tamanin sai amma bulala tamanin alhadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito wato wannan hadisi hadisin wannan dama mun dan gabata ya gabata wancan satin da ta cewa karshen lokaci ne kenan malam yace alhadisu sadis wa salasun an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة أو يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه wato nan wannan hadisin malam ya kawo mana shi hadisi na 36 riwaya ta Abi Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama wato duk wanda duk mutunan da ya tashi ya yaye ma dan uwan shi mutum mummuni wata damuwa daga cikin damuwa ko wata bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya to Allah subhanahu wataala zai yaye mishi damuwa da bakin ciki na ranar lahira gobe a ranar tashin alkiyama haka kuma annabi yace wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah haka dukkan mutumin da ya zamanto ya saukake ma wanda ya shiga tsanani wata damuwa ya saukake mishi to Allah subhanahu wataala zai saukaka mishi a duniya shi ma kuma a gobe kiyama Allah subhanahu wataala shi ma zai saukaka mishi annabi yace wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah duk wanda ya sitirta mutum musulmi Allah subhanahu wataala shi ma zai sitirta shi a duniya da lahira haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi wato Allah subhanahu wataala yana cikin taimakon bawon shi Allah yana taimaka ma bawon shi matukar bawon nashi ya kasance yana taimakin bayan Allah subhanahu wataala matukar kana taimaka ma bayan Allah to kai ma Allah subhanahu wataala zai ringa taimaka maka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna wato da daya ba a samu ba mutumin da zai bi hanya hanyar da yana neman ilimi ce hanya ce ta neman ilimi ba ce Allah subhanahu wataala sai ya yassara maka hanyar zuwa aljanna annabi yake cewa wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi da daya ba wasu mutane ba za su gamu ba a cikin wani daki daga dakin dakunan Allah subhanahu wataala yatuluna kitaballahi suna karanta littafin Allah subhanahu wataala wa yatadarasunahu bainahum suna mudarasa suna karatu tsakankanin su a cikin wannan littafin na Allah illa nazalat alaihimus sakina fa ce sai nutsuwa ta sauko musu wa ghashiyatuhumur rahama kuma rahama Allah subhanahu wataala sai ta lullube su wa haffatuhumul malaika mala'ikun Allah ya san kewaye su wa zakarahumullahu fi man inda kuma Allah subhanahu wataala sai ya ambata su a can wajen mala'iku da suke wajen shi wato a sama annabi yace wa man batta bihi amalu duk wanda wato aikin shi yayi mishi jinkiri lam yusri' bihi nasabu wato ai nasabar shi dangantar shi ba za ta mishi wani amfani ba wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi da wannan lafazi wannan hadisi riwaya ce ta Abi Huraira annabi sallallahu alaihi wasallama a gaban farko yake cewa duk mutumin da ya zamanto ya yaye ba wani dan uwan shi mutum mummuni wata damuwa wani kunci wani bakin ciki mutum ne yana cikin bakin ciki ka zo ka yaye mishi wannan bakin cikin face Allah subhanahu wataala kai ma sai ya yaye ma bakin ciki a gobe tashi alkiyama diyawa cikin ƴan uwa zaka gani dan uwanka ne ka sani yana cikin wata damuwa misali yana son yayi wani abu bai da halin yayi kaje misali ka iske shi ka bashi wannan abin ya samu yayi kaga ka yaye mishi bakin ciki ka yaye mishi damuwar da take samun shi to kai ma Allah subhanahu wataala zai yayi maka damuwa a gobe tashin alkiyama. Saboda menene ake cewa, malamai suke cewa aljaza'u min jinsil amal, damuwa ce ka yayi mishi, to Allah subhanahu wataala a harshen annabi ya ce kai ma za a yayi ma damuwa a ranar tashin alkiyama. Yawa zaka gani muna tare da mutane ana rayuwa, zaka gani wani kana tare da shi ka san sare wani baida wani yana bukatar kaza, amma zaka gani wani duk da haka nan ka kyale. To wannan yana daga cikin tabi'ar dan mutum musulmi, mutum mummuni ya zaman to kana la'akari da irin yanda kake rayuwa da mutananka, sawa'un famin ka ne, sawa'un makwabtan ka ne, sawa'un ƴan uwa ne ko abokai ne, kinan mutum yana cikin damuwa ka samu iya gurgurun yanda zaka iya ka yassara mishi, sai kai ma Allah subhanahu wataala ya zaman to ya dauke ma wannan bakin cikin kai ma ranar tashin kiyama. Haka annabi ya kada cewa duk wanda ya saukaka akan wanda yake cikin wani tsananin bakin ciki ko kuma damuwa, haka kai ma shi ma to Allah subhanahu wataala sai ya saukaka mishi Allah subhanahu wataala tun anan duniya da kuma a ranar lahira gobe alkiyama. Kenan mutun ya shiga damuwa haka nan ka je ka samu hanyar da zaka saukaka mishi ya samu sauki a cikin wannan damuwar da yake ciki, wancan yana bakin ciki ya zaman to kai ma ka je ka samu hanyar da zaka huta shi daga bakin ciki, kai ma Allah subhanahu wataala sai ya saukaka ma, sai ya huta ma bakin ciki a nan duniya da kuma gobe tashin alkiyama. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man satara musliman, duk wanda ya suturta wani mutum musulmi, satarahu Allahu fid dunya wal akhira, Allah subhanahu wataala zai suturta shi da duniya da lahira. Malamai suke cewa nan satara tana dauka abu guda biyu, mutum ne misali bai da kaya, hatta da kayan da zai zo ya riya aure shi ya yi sallah masallaci bai da, sai zaman to ka tufatar da shi ka suturta shi, to kai ma gobe a ranar tashin kiyama Allah subhanahu wataala tun anan duniya Allah ya suturta ka, kuma a ranar tashin kiyama Allah ya suturta ka. Ko kuma wani bawa ne, abokinka ne, ko kuma wani dan uwa ne musulmi, musulmi ka san shi, sai ka gan shi yana wani saban Allah subhanahu wataala, kada ya zaman to kawo ka gan shi ba halin shi bane ba, talal lafiya tana iya ta jin shi yayi wannan aiki wanda bai dace ba a ce mutum musulmi yayi shi kawai kai tsaye ka tashi, a tunda fada kan ka tsaya ma gani ta wani wa kaji abin da kaga wannan baka asirta shi ba, baka suturta shi ba, kenan wannan in ka suturta shi wani yayi kaza eh kaza da kaza da kaza, sai ka suturta shi ba za ka gaima wa jama'a, sai zaman to kai ma Allah subhanahu wataala ya suturta ka, Allah subhanahu wataala a nan duniya a nan gobe ranar tashin kiyama kuma Allah ya suturta ka. Da yawa zaka gani wani baka ba ma abin da kake tunani bane ba, misali kaga wani yana huciya ka san shi angonku, ka gan shi da wata mace yana huciya a cikin mota ko a saman moto ko a wani, baka sani ba ko kanwar shi ce ko kuma yaye shi ce ko kuma uwar shi ce ko kuma matar shi ce, kawai daga gani a kai wani kuna gan shi da wata ya sha kwana, kai da mi kake ne ka gani ko kai in aka binciko in da shari'a ake tabbaka kai dole ya in baka da shiru sai amma budala, to ka gan shi da wata ya sha kwana ka tambaye shi wace ce, da zakka tsida shi ka ku tsaya ku gaisa, sai wani hiya ce ma wannan wata kanwa ta ce, wannan mata ta ce, wannan wata yaya ta ce, saboda ni saboda ya kore ma kada kai kwana ka je kai ga yin wannan, saboda ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi da matan shi wasu sun zo shan kwana haka suka gan shi sai suka juya eh ce ku kira ku zo Safiya ce, mata ta ce suka ce haba annabi ka a shedan yana gudu a jikin mutum irin majirar dam yanda jini yake gudu, kenan mutum duk yanda ka ga halin mutum ka san ba saban shi bane ba, abu yayi kaza sai kaga ya aikata, la'alla ka suturta shi na farko, bai kamata ba ka je ka fadda haishi ka bayyana ma kowa kana da iko yayi ka same shi, wani ranan na ganka da abu kaza kaza eh ya gayi ma uzurin shi, in ai uwar shi ce, in misali muna magana akan ka gan shi da mace, in ai uwar shi ce zai gayi ma, in ko ba ai uwar shi bace ba kenan shiru zai yi ko kuma wani abu makamancin haka, kenan ka ga wari ne zaka mishi nasiha cewa wannan daga gari sai kai kaza da kaza bai dace haka za a matsayin ka kaza da kaza, kenan kaga ka taimake shi kuma kai amru bil ma'rufi kai nasiha akan dan uwanka, sai ma ka samu lada idan ya bar wannan abun da ka same shi a shi ko kuka tunatar da shi, kenan zai samu lada yayin wannan shi, kenan wannan daga bangare guda. Bangare na biyu kai ne, amma mutum misali an san shi wa daman gashi nan kaza da kaza, an san shi karawo ne, sai kaga wulgin shi a unguwa kai sai ya kai wannan wa naga wani to an san shi ya taba sata can yayi sata can yayi sata can kuma naga ya bada shawanka ko kuma na biya garawan go nan ka gani ai ka zo ka bayyana kenan nan dole kai bayani baka ce ba a zan sukurta shi kenan ka sukurta shi kai ta awoni da ni al ism wal udwan ka taimaka akan yin ai sata ka sani sirri da yazo wannan ungo da yazo wata planche yake dorawa kai ka sukurta shi kenan misali kai taimaka amma an kai shiga ba mutane tambaye ka gani an aije moto misali sai kaga wani alhali an san shi da yana wannan sai ka ce to wani naga wani mai yana kekewaye wajen motan nan kaza da kaza wani ko kuma wani naga yana kekewaye kaza kenan sai aje a dauki mataki kenan wannan ba wannan bane ba ba komai bane shine kenan anan mansatara musliman duk wanda ya suturta mutum musulmi satarahu Allahu fi dunya wal akhirah Allah subhanahu wa ta'ala zai suturta shi a duniya da kuma lahira wanda kuma mun sani Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin hisabi za a ko wanda za a ma ard Allah zai zo ya bujiro maka da ayyukanka da suka yi ce bawa da kai kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza ni Allah zai ce satartu halaka fi dunya wa ana asturha al yawm auka ba kalas Allah ta'ala Allah zai ce na suturta ka a duniya lokacin da ka tashi ka je ka aikata wannan abun babu wanda ya ganka ni na suturta ka to ne yanzu ma anan lahira na suturta ka na gafarta ma ka dai aljanna to amma kuma wanda kuma bangare guda wancan nan isabi wanda yayi munakasha da isabi kai kai ka zai ci ba ni bane to wannan shi daman Allah kiyaye Allah kiyaye mu da munakasha da isabi sai annabi sallallahu na'am 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 sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi wato matukar Allah subhanahu wa ta'ala yana taimakawa bawan shi matukar bawa ya kasance yana taimakon ɗan uwan shi kenan wannan yana nuna mana akan kwadaitarwa akan taimakekeniya da junanmu ka sani mutum ne bai da ƙarfi ko kuma ka sani yana buƙatar wani abu na taimakon ka dole ka samu hanyar da zaka taimaka mishi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka maka hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nasi anfa'uhum linnas fiyayyen mutane shine wanda yake yi su wanda aka mutane suka yi amfanuwa da shi yayi zaman tawwa mutane sun yi amfanuwa da mutane da kai game da wasu to kai ka zama tawwa kai ne fiyayye kene zaman to kana taimaka ma ƴan uwanka musulmi akwai kwadaitarwa akan nan kai ma Allah subhanahu wa ta'ala zai zaman to ya taimaka maka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna wato duk mutumin da ya zaman to yana ya bi wata hanya hanya ta neman ilimi to Allah subhanahu wa ta'ala zai sawwaka mishi hanya ta zuwa aljanna kene wannan yana mana nuni akan kwadaitarwa akan neman ilimi neman ilimi wato zai sauƙaƙa maka zuwa hanya zuwa aljanna neman ilimi zai sa ka samu hanya da zata iske ka aljanna kenan neman ilimi abu ne wanda yake babba wanda ya kamata kowa ya tashi da neman ilimi saboda akwai wasu wanda suke cewa neman ilimi ka tashi kana neman ilimi ma afdal yahi ya zama to kana nafilfiloli afdal na misali ka tashi kana nafilfiloli da nafilfila kenan wannan yake nuna mana neman ilimi abu ne wanda yake da falala sosai akan abin da ya shahi rayuwar mutum musulmi annabi yake cewa wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi wato da dai wasu jama'a ba za su haɗu a cikin wani daki daga cikin dakunan Allah menene dakin Allah masallaci masallaci wato shine dakin Allah kamar yanda kuma masallaci shine abin soyuwa a wajen Allah subhanahu wata'ala a gari hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahabbul biladi ila Allah masajiduha wato abun mafi a gari abin da yafi soyuwa a wajen Allah shine masallatai masallataiya kuma sharrin su shine kasuwanni kasuwanni shine sharrin su abghadul biladi ila Allah aswaqiha kasuwanni haka hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadi kenan masallataiya sune abin da suka fi soyuwa a wajen Allah subhanahu wataala shine annabi yace da dai wasu jama'a ba za su haɗu ba a cikin daki daga cikin dakunan Allah masallataiya kenan yatuluna kitaballahi suna karanta alqur'ani suna karanta alqur'ani sannan waye ta darasu ne hubainu suna mudarasa suna darasi suna karatuttuka ana tafsiri ana karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ana karanta aqida ana karanta fiqh ana tauhidi ana sira annabi sallallahu alaihi wasallam ana mudarasa ta ilimi face mi ne illa nazalat alaihi musakina nan zaka ce sakina wani yazo yana karanta hadisin wannan yazo yana harda yazo yace illa nazalat alaihi musakina sikinu hukake ne nace ya za a ce annabi yace mutane sun taru su da karatu kuma a ce hukake sun sako su kaga ai musarrafa da yau to illa nazalat alaihi musakina ba ce ni suwa hi za su sauka musu zaka ga duk inda ake karanta karatun inde na Allah ne zaka ga akwai nutsuwa in dai karatu ne na Allah zaka ga akwai nutsuwa to kinan in dai kaga babu nutsuwa kuma an ce karatu ne ake annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ghashiyatuhumur rahma haka kuma mala'iku he sun lullube su mala'ikun Allah subhanahu wataala he sun lullube wannan mutanen saboda mala'iku suna zawwa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشوى ملائكو سنة سبكوا يلتمسون مجالس الذكر سنة كردادة سنة لالبان مجلسي عند أكي أنبتان الله سبحانه وتعالى عند أكي كراتون سنة لالبي ينسك زو مينين سكي سيما الله غباين كذا 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 أتي أنغا برتاما ونباين غباكي يا ace Allah subhanahu wataala mala'ikun suce ba Allah subhanahu wataala a'a akwai wani ho wanda yazo shi ba wajen karatun ba yazo yazo ne dan ya guje ko kuma yazo ne dan ya gani me suke cewa ko yazo ne dan ya ga kaza da kaza ace shi ma an gafarta mishi dalilin yazo wajen karatun wannan kenan wannan mala'iku suna saukowa suke waye inda ake karatun alqur'ani suke waye inda ake ambatan Allah subhanahu wataala inda ake mudarasa haka kuma wa ghashiyatuhumur rahma rahma Allah subhanahu wataala zai talallaje wannan mutanen haka kuma wa zakarahumullahu fi man inda wato Allah subhanahu wataala zai ambata su a can wajen mala'iku kuma inda a cikin hadisi ne tabbata annabi sallallahu Allah subhanahu wataala hadisi al-qudsi ne yake cewa wa ma zakarani wa idan zakarani haka ne وإذا ذكرني في الملأ ذكرته في ملأ خير منه أو كما قال الله تعالى وتو إذن باوا يا أنبتا الله سبحانه وتعالى أتكين جماعة تو الله زي أنبتيش أتكين جماعة تسكهيش شيني ملائك سكتيش على خيري سيني جماعة ملائك وحديث ذلك إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه كنان شيني الله سبحانه وتعالى زي أنبتا متن a can saman samaniya wato wajen mala'iku annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man batta bihi amalu wato duk wanda aikin shi ya zamanto yayi jinkiri ya jinkira akan sababin ya sashi aljanna wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yusri bihi nasabuhu wato wata nasabar shi ko dangantar shi ko kuma a ce shi dan wane ne ba zai taimake shi ba har ya je shiga aljanna annabi yake ce ma Fatima yake cewa ya ke Fatima ki tambaye ni dukkan abin da kike so in baki a nan duniya wato banna wadatar da ke a wajen Allah subhanahu wataala wani abu danganta mata yi a wajen Allah subhanahu wataala kace kai babanka malami ne ko babanka annabi ne matukar baka yi ba aiki baka wannan ba ina dan annabi nu qala sa'awi ila jabalin ya'sibuni min al-ma qala la 'asima al-yawm yana daga cikin halaka dan mu gani wasu annabawan matansu matansu ma ba su ci wasu kuma iyansu na cikin su kenan wannan danganta ka ai ta annabi da ishe ka ta nuna maka cewa ba lai kai ka ce wai danganta ka wani can wanda an ce ba ma a kasar ku ba yake ka ce wai da shi zai saka aljanna ko daga aljihu ko daga raya zana ko kuma daga ina to duka wannan ka san kawai sharatu ne a zo a gai ne kawai ta wuce kenan danganta ba ta yi aikin ka ne shine zai taimaka maka da rahman Allah subhanahu wataala ya kai ka aljanna dan in abi ma ta aikin ka ne aikin ka ba ya iya basa ka aljanna kawai aikin ka iya gurgudo ne kai Allah subhanahu wataala ya maka rahma ka shiga aljanna saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda zai shiga aljanna da aikin shi sabai suka ce har kai ya rasulullah suka yace eh hanni illa an yatagammadni Allah bi rahmatihi face sai in Allah subhanahu wataala ya lullube mutum da rahamashi to ba zai zama to ya shiga aljanna. Kai wannan aiki da zaka yi daman kai ne Allah subhanahu wataala ya rahamashi kuma ya saka aljanna. Wannan hadisi kenan Imam Bukhari Imam Muslim ya rawaito shi da wannan wato lafazi. Kenan a cikin wannan hadisi dai zan mu gani tun daga farko akwai irin kwadaitarwa akan yaye ma mutum bakin ciki. Ya zamanto ka yaye ma dan uwanka bakin ciki, haka kuma irin kwadaitarwa akan yaye ma dan uwa damuwa, haka irin kwadaitarwa akan suturta bawa mutum musulmi, haka abin da ya shafi kwadaitarwa akan abin da ya shafi taimakekeniya tsakankanin mu, haka irin kwadaitarwa akan tashi zuwa neman ilimi. Irin yanda neman ilimi zai kai ka hanya ce ta zuwa aljanna, irin kwadaitarwa akan halartar wurin da ake karatu saboda mala'iku suna saukowa, rahama Allah subhanahu wataala tana saukowa, Allah subhanahu wataala kuma yana ambata ku wannan wanda kuke karatu a can cikin wata jama'a wanda take wato wajen shi. Kuma a cikin hadisin nan karshe zan mu gani idan baka yi ba aikin kirki wata dangantaka wata nasabaka wani kai dan gidan shehu wani ne ko dan gidan babban malami ne ko dan annabi ne batta maka amfanin duk yanda kake batta ma amfani matakar baka yi ba aiki jingina da babban rumbu batta yaye yunwa bai wa ya zabanto kana jin yunwa ka jingina da rumbu ya ce ya wannan ma batta kowa na eh ma ne yunwa ta karu kenan wannan shine malam yace kenan karshen wannan hadisi. Malam yace al-hadisu sabi' wa thalathun hadisi na 37 an ibn Abbas radiyallahu anhuma an rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi ma yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala qala inna allaha kataba al-hasanati was-sayyi'ati thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falan ya'malaha katabaha allahu 'indahu hasanatan kamila wa in hamma biha fa'amilaha katabaha allahu 'indahu 'ashra hasanat ila 700 dhi'fin ila adha'afin kathira wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'lama falam ya'malaha kataba Allahu 'indahu hasanatan kamila wa in hamma biha fa'amilaha kataba Allahu sayyi'atan wahida. Rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihihima bi hadhihi al-huruf. Wa tu hadithina 37 riwaya daga Abdullah dan Abbas daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam na daga cikin abin da yake rawaitowa daga wajen Ubangijin shi. Kina wannan wani irin hadisi ne? Hadisul Qudusi. In can hadisul Qudusi ya gabata mun ga irin bambancin shi da abin da ya shafi Al-Qur'ani. Kenan ba sai mun dawo ba insha Allah. Allah yake cewa inna Allaha kataba al-hasanata was kataba al-hasanati was-sayyi'at. Wato Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta kyakkyawa da mummuna, da abubuwa na lada da abubuwa wato na zunubi, abubuwa na abaka sakamako na lada wato da kuma abubuwa da in kai ne abaka zunubi. Sun mabayyana zalika, sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wannan ayyuka. Wato Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abinda mutum yake yi Allah subhanahu wa ta'ala yana nan a rubuce. Ma yanfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wato da daya mutum ba zai zamanto ba yayi wani abu na aiki face akwai mala'ikun wannan wanda suke tare da shi suna rubutawa wannan bayan Allah kenan na sheda. Akalla abubuwa guda 9 suke bibiyan mutum suna masa sheda, abubuwa guda 9. Na'am, da wanne da wanne da wanne da mala'iku abubuwa guda 9. To kunni ala kulli hal sati zawa insha Allah da muka wasu ai sati zawa Allah subhanahu wataala ya kai mu sai Allah subhanahu wataala yake cewa faman hamma bi hasanatin, duk wanda ya kudirin yin aiki wani na kyakkyawa, aiki ne na kyakkyawa, aiki ne kyakkyawa zakai kai kudirin kai himmantu akan wannan aikin kai shi, sai Allah subhanahu wataala da ya maka ba tawfiki da kai wannan abin shine ce falam ya'malaha kataba Allahu 'indahu hasanatan kamila. Allah subhanahu wataala zai rubuta ma lada cikakke, ya Allah zai rubuta ma lada aikin ne gashi nan kana so kai, kai himma kai kudirin kai shi, sai Allah subhanahu wataala ya kadarta baka samu baka yi shi na alkhairi ne, sai Allah ya rubuta ma lada. Addinin musulunci kenan. Sannan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'asharatan 'indahu 'asharat hasanat ila 700 dhi'fin ila adha'afin katira. Wato idan kuma kai kudirin zakai wannan aikin masallaci ne kaga wasu suna yi kace zaka zo kai misali ka kama kai zuba kudin ka ka gida gina wannan masallacin gabaki daya to Allah zai rubuta maka lada 10 zuwa lada 700 ila ad'afin kasira Allah yana lullumkawa wa yadha'if liman yasha ad'afan kasira Allah yana lullumka ma lada kenan saboda wannan kyakkyawan aikin da kai aiki ne ka gani zaka yi zaka taimaka ma wani ne misali wani abu ne alkhairi sai ka je ka taimaka wannan Allah zai rubuta ma lada 10 ko kuma akai ma 700 ko kuma ma a ƙara ma sama da haka ma Allah yana ƙara maka ala hasab ƙarfin aikin ka da kuma yanda Allah subhanahu wataala ya marahama sai Allah yake cewa wa in hamma bi sayyi'ati idan kuma wani zunubi ne wani aiki ne na sako kai kudirin zaka yi falam ya amalaha kataba Allahu indahu hasanatan kamila bai ba wannan aikin na zunubi gashi nan misali aiki ne na zunubi gashi nan sai kai kudirin zaka yi shi to sai zaman to baka yi shi ba to Allah subhanahu wataala zai rubuta maka lada guda daya to zunubi ne zaka yi sai baka yi ba za a rubuta maka lada amma nan zunubin ya kaskaso aikin da zaka yi misali kai ne zaka yi wani aiki na saban Allah misali zaka je ka dauke ma wani abu shi sai ka ji tsoron Allah sai ka wasa wannan abu to sai a rubuta ma lada kenan wannan shine wanda ake bayani kenan ya zaman to gashi nan kana so kai wannan abu sai zaman to kai bar shi saboda tsoron Allah subhanahu wataala sai a rubuta ma lada na biyu kai ne ya zamanto kai kudirin zaka yi wannan aiki zaka je ka dira gidan wani kasaci zai dira gidan wani ya sace mishi wani abu sai ya manci to ba tsoron Allah bane ba wani abu kawai sai ya manci ko kuma irin masu satan moto misali ya zo zai dauke wani moto kawai sai wani ya zo ya san shi suna gaisa kawai ya manta a yaje shi to wannan la alaihi wa lalau sai zamanto ba a rubuta maka ba ba a baka balada shi wancan zai yi mummunan aikin bai yi ba yi tsoron Allah sai a bashi lada shi kuma wannan mantuwa ce ko wani abu ya shagaltar da shi har abin aka huce bai yi ba misali kawai ya mance ma to wannan ba za a rubuta mishi ba kuma ba za a rubuta mishi ba zunubi ba za a rubuta mishi ba lada to na uku kuma shine ne wanda zai je yi misali zaka je kai wani abu na saban Allah sai zamanto kai kudirin ka je kai ka kasa yi saboda baka da kwarin yi ko kuma baka da kwarin gwiwa ko kuma gajiya ko kuma wani abu amma kana da kudirin ka yi ba wai tsoron Allah bane bai hana ka a'a gajiya ce ko kuma irin masu sata ne misali farawo ne yana shirin zai kai wata sata sai ya kare ai dai ya dira daga gadan gago to ya ne ai kaga ba dira amma hai a lokacin da ya karyan ma yana yin wannan kenan kaga wannan zai zama to kenan kamar wanda ya aika dai saboda niyyar dai na'am ya tuwa zai je sayin giya zamanin corona wai to wai an rike gidan giya ma yace to shi ya wasa ya tuba ba to in tuban shi da kirki ne ya tuba dan tsoron Allah ne kenan ka gani sai ta dawo a rubuta mishi hasana kamila a rubuta mishi hasana kuma tuwan shi ta kyakkyawa ai zaman to ya samu tuba ya shigo cikin al'umma amma in kuma ya zo ne yana ta fafutukar garin neman giya duk shaguna an rike corona an rike babu komai yayi ta nema ya dawo yace wai shi ya ma zai yi kawai ka gani ai bai wannan ba kenan kamar ya sha ne kamar ya ji ya saye ne kenan wannan kenan akan idan kai kudirin baka yi ba ya zamanto kenan akwai wannan abubuwa wato guda uku kenan shine wa in hamma biha falam ya'malha kataba Allahu indahu hasanatan kamila idan yayi kudirin ya nufa ta zai yi ta sai bai yi ba kenan bai yi ba ta ga hanya guda uku ta tsoron Allah ne ko kuma ta mantuwa ce ko kuma ta ajazi ne ta gazawa ce kenan in ta tsoron Allah ne za a rubuta mishi lada guda ita ce wannan in kuma ta mantuwa ce wannan ba a rubuta mishi lada ba zunubi idan kuma ta gazawa ce kenan zai zamanto yana da zunubi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa in hamma biha fa amilaha kataba Allahu indahu sayyi'atan wahida, idan kuma kai gurin wannan ka aikata sai a rubuta maka zanibi guda, zanibi guda za a rubuta maka a yadas. Malamai suka ce wannan zanibin da ake rubuta maka kamar wani irin das ne za a maka a cikin zuciyarka. Misali kai zanibi baka tubo ba aka yi ma das, kai zanibi baka tubo aka ƙara ma, kai aka baka zanibi aka baka zanibi, zai zaman to zanibin duka yau da gobe ta gaggamu ta yaye me zuciyar taka, sai zuciyar taka ta koma baki sai sun makasat qulubuhum min ba'di zalika fa hiya kal hijara aw ashaddu qaswa, annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yace zuciyar taka ta koma kamar dusi ko kuma ta hima dusi tauri irin yanda yake nan ka gani baka yin kira. Shi yasa wani kana ganin shi mutum ne layya lau amma kawo bai shin kira ka rasa yare ne akai daga zuciye ne zuciye ce yau da gobe sai radda Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi tawfiki kai tsaye wani abu ya zo ya karya mishi zuciya sai ka gani idan lokacin wa'azi ya shiga sai ka gani an samu sauki. Shi yasa malamai suke cewa idan ramadan ya zo ya zamanto mutane ku yi ta tunatarwa da mutane, saboda lokacin irin bishirarrun shedannu babu su, lokacin mafi yawa mutane suna dan medo hankalinsu saboda alfurman shahar ramadan, ya zamanto mutane suna dan medo hankali, to a lokacin la'alla wani zuciyar shi ta dan karaya kawo shi nasiha wa'azi ya shige shi ka gani bayan ramadan ya huce. Amma wani kawai shi Allah yake ramadan din ne yanda ka san shi ma shedan ne an rike shi an kulbe shi, Allah yake ramadan din ya gama yana gamawa kawai an take, to kaga wannan ai kuma ba a yi ba dace. Allah subhanahu wataala ya mana taufiki da sauran lokaci ko lokaci ya kare lokaci ya gama insha Allah. Kenan gurguje kenan wannan hadisin mun gani irin yanda Allah subhanahu wataala yake rubuta ma mutane lada da kuma irin falala Allah subhanahu wataala ta lada, idan kai aiki na kyakkyawa guda za a limka ma lada, a limka ma 10, a limka ma zuwa 700, ai sama da haka Allah subhanahu wataala ya lindimka maka. Kuma irin wanda yayi kudirin zai yi mummunan aiki Allah subhanahu wataala zai rubuta mishi lada idan ya bar aikin dan tsoron Allah, idan kuma dan mantuwa ne to wannan ba za a rubuta mishi balada, ba za a rubuta mishi zunubi ba, idan kuma dan gazawa ne za a rubuta mishi wato zunubi guda. Insha Allah kenan nan zan mu tsaya da fatan abin da muka yi daidai. Allah ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi, kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله كده سي ساعتي ميزوه.